sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fayyace tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2020. Shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman Najeriya ya auri ministar kula da harkokin jin kai ta Najeriya? Muna dauke da rahoto da zamu kawo muku kan wannan batu. Sannan a wani mataki da hukumomi ke dauka don yaki da matsalolin kwararar hamada da zaizayar kasa, gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashin itatuwa miliyan 1. Muna tafe da rahoto na musamman kan yadda wasu kasashen Afirka akan samu jinkiri wajen aiwatar da hukunci kan waɗanda ake tuhuma, lamarin da wasu ke cewa yana take haƙƙin bil'adama da haifar da cinkoso a gidan yari. Bayan nan muna ɗauke da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Jami'an lafiya kungiyar tarayyar Turai sun buƙaci mambobin su yau Alhamis da su ɗauki matakan da suka dace don kaucewa barkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba, kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara, lamarin da ya haifar da sanya matakan kulle a wasu sassan nahiyar. Akalla mutum miliyan 3 rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar a nahiyar da Burtaniya tun bayan barkewar annobar, a cewar cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka a tarayyar ta EU. Stella Kyriakides, kwamishinan kula da lafiya da tsaftar abinci, ta lura cewa wasu kasashen EU suna fuskantar ƙarin sabbin masu kamuwa da cutar fiye da yadda suka gani a watan Maris a lokacin da cutar ta yi kamari a yankin. Tana mai cewa a bayyane yake cewa wannan annoba ba ta wuce ba. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na ƙarshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson, Dr. Paul Stoffels, ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. Dr. Stoffels ya ce Johnson & Johnson ya shiga gwajin a mataki na ƙarshe ne bayan da aka ga alamun nasara a gwaje-gwajen da aka yi a mataki na 1 da na 2 a Amurka da Belgium. Allurar rigakafin Johnson & Johnson ita ce ta hudu cikin allurar rigakafin coronavirus ake kyautata don za su yi aiki, waɗanda ake kuma gwajin su a mataki na uku a Amurka, baya ga na kamfanin Moderna, AstraZeneca da kuma wani gwajin haɗin gwiwa da kamfanonin Pfizer da BioNTech na Jamus suke yi. Dukan waɗannan yunkuri huɗu da ake yi na gudana ne ƙarƙashin kulawar wani shirin gwamnatin Trump na samar da rigakafin cutar ta coronavirus da ake kira Operation Warp Speed Coronavirus Vaccine Initiative, wanda yake da burin samar da rigakafi guda miliyan 300 da za a amince da ita nan da zuwa watan Janairun 2021. Yan Najeriya jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da juyayi mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai, inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta bakwai Kanal Ado Isa ya ce a ranar Lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan Kanal Dahir Bakwa da dakarunsa a kusa da Dambuwa, yankin da ke kudancin jihar Borno. A fafatawar da suka yi, Bakwa ya ji rauni sosai kana sojojinsa uku sun mutu. Kakakin ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce sojojin Najeriya sun kashe da yawa daga cikin 'yan ta'addan kuma sun kwato wasu makamai da kayan aiki. Daidai BOA ba ta iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutum ba. An da ya ɗauki Kanal Bakwa a jirgi mai saukar ungula ka garzaya da shi asibitin soja a Maiduguri, babban birnin jihar Borno, bayan raunin da ya ji, amma ya rasu a ranar Litinin ɗin da ta gabata. An kuma yi jana'izarsa a makabartar soja da ke Maiduguri a ranar Talata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen ɗan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis, saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara. Amma Wong, mai shekaru 23, ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin China ke ɗauka kan masu adawa da ita. Tsare Wong, wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da China, shi ne kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita. Matakin har ila yau yana zuwa ne bayan da China ta kagaba wata dokar tsaro a yankin na Hong Kong a watan Yunin da ya gabata. Lauyan Wong ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa an sake kama shi ne bayan da ya kai kansa wani ofishin 'yan sanda game da wani laifi na daban da ake tuhumar shi a kai. Wani kakakin 'yan sanda ya tabbatar da cewa an kama wani matashi mai shekara 23 saboda ya shiga zanga-zangar da ba a nemi izinin gudanar da ita ba, sannan ya take dokar hana saka takunkumi.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasu manyan gidajen jaridu ke rawaitowa, wai shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya auri ministar harkokin jin kai wato Sadiya Umar Faruk? Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya bi diddigin wannan labari, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Tun dai bayan da jaridu suka fara yamajidin auren da ake cewar babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi da ministan jin kai Sadiya Umar Faruk, batun ke ci gaba da jan hankali. Jaridar Daily Trust ta ce ta samu tabbacin cewar an ɗora wannan aure a ranar 18 ga wannan wata a wani masallaci da ke unguwar Mai Tama a nan birnin Abuja. Ko da yake dukkaninsu biyun, wato wanda ake cewar ango ko amaryar, ba su son a yayata wannan batu. Koda na tuntuɓi wasu manyan jami'ai a hedikwatar sojan saman Najeriya, sun ce da ni ban san komai akan wannan labari ba. Na kuma tuntuɓi wani babban abokin babban hafsan wanda ke jibantar al'amuransa na yau da kullum. Ya ce da ni ko da yake shi ma ya karanta labarun a jaridu, kuma ya tuntuɓi babban hafsan, amma ce masa wannan labari shiririta ne. Duba da yadda wannan batu ke ci gaba da ƙara jan hankali, na tuntuɓi mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa Muhammad Ai Usman, ko yaya yake kallon wannan al'amari?
Ba abun mamaki bane idan aka ce an ɗaura aure tsakanin Sadiq da Halimatu Sadiya a cikin irin wannan yanayi na annoba da aka tsinci kai a ciki, domin an ɗaura aurarraki da yawa a cikin irin wannan yanayi na rashin wato ainihin tara jama'a. Wannan na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma kada mu manta cewa Halimatu Sa'adiyar nan da shi Sadiq din nan duk ba yara bane kanana, wato aure ne na dattijai, aure ne da taku. Idan har ta tabbata cewa an ɗaura ɗin, babu mamaki an ɗaura. To amma kuma inda wato gizo yake saka shi ne wato muƙarrabansa, kamar yadda ka sani sun tuntuɓe shi, sun kuma ya kuma ba su ansa da cewar shi dai a iya saninsa bai san an ɗaura wani aure tsakaninsa da wannan baiwar Allah ba. To kuma kaga wannan bayaninsa shi ake kira gani ya koriji. Sannan kuma Malam Hassan, dole ne mai matuƙar taka tsantsan da irin zamanin da muka tsinci kanmu a ciki, wato zamani na wato ya shafukan yaɗa zumunta, kuma dole kafofin yaɗa labaru a ƙasar nan su yi matuƙar taka tsantsan da abin da su ma suke faɗa, musamman wato gidajen jarida da suke da kyakkyawan suna da kuma suke da yarda a zukatan mutane.
Kuma duk kokarin da muka yi domin jin daga bakin makusantan minista Sadiya Umar Faruk, su ma sun ce da ni ban san komai akan wannan labari ba, don haka ba za su yi tsokaci ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin da shan itatuwa miliyan 1 a jihar don magance matsalar kwararowar hamada da zaizayar kasa da ake fama da su. An dai dakatar da dashen itatuwa ne tun shekaru 10 da suka gabata sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro a jihar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan 1 don magance matsalan zaizayar kasa da kwararowar hamada. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulumi da ya kaddamar da wannan biki a cikin jami'ar Maiduguri mallakan gwamnatin jiha, da yace an shafi shekaru fiye da 10 ba gudanar da irin wannan dashen itatuwa a jihar sakamakon matsalan taɓarɓarewar tsaro da ake fama da shi a jihar.
It's very much necessary as a bilateral pressure from desertification, deforestation, soil erosion, coupled with poverty and insecurity have destroyed most trees.
Yace wannan bikin dashin itatuwa ya zama dole idan aka lura da matsalolin da ake fuskanta na sabuwar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada da ma gurbacewar muhalli hada da matsalar talauci da kuma taɓarɓarewar tsaro da aka fuskanta duk sun taimaka wajen rage itatuwa a wannan jiha.
It is very apparent that human activities like bush burning, illegal tree planting has continuously put pressure.
Yace kamar yadda aka sani matsalan kona daji da saran itatuwa ba bisa ka'ida ba shine suke ci gaba da haifar mana da waɗannan matsalolin da muke fuskanta wanda mana iya haifar da matsalan karancin abinci.
Borno state is among the front line states facing the desertification challenge in Nigeria.
Yace jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalan zaizayar kasa ke sa gwamnatin ta yi guro don ganin cewa an magance wannan matsala da ma kare gurɓacewar muhallin al'ummarmu. Yace gwamnatin ta kuma samar da wani hanya na magance matsalan sare-saren itatuwa a daji musamman wajen samar da iskan gas din girki ga al'umma don rage saran irin waɗannan itatuwa. Alhaji Madubu Olamide shine commissioner ma'aikatan muhalli na jihar Borno.
This program was first aggravated by some man-made activities like felling of live trees for commercial purposes.
Yace wannan matsala dai mafi yawanci mutane ne suka haifar da shi musamman wajen saran itatuwa masu rai da akan yi amfani da shi wajen girki don kuma saidawa. Yace zakan wannan za ta dauki mataki a duk wanda aka kama na saran itatuwa ba bisa ka'ida ba. To ko ya al'umman jihar Borno suka ji da wannan sabon shiri na dashin itatuwa a jihar ne bayan shekaru 10.
Sunana Kolomi Dala. Cin gaba ne na yan al'umman Borno dan ka lura daga nan har zuwa irin su Manguno da garuruwan da dai mutane suke sun dade a wajen su Manguno su kukawa da zuran ka kama hanya wajen kilomita 100 da wani abu zaka ga bishiyoyi zaka iya kirgawa duk an riga an yanke dan mutane sun yi ta amfani da wannan itacen su dinka dafa abinci su da wani su abubuwa kuma daban da gasa nama da wani abubuwan da yake bukatan amfani da wannan itacen su.
Suna Abdullahi Umar. Wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni ayi amma ba a yi ba sai a wannan lokaci. To muna matuƙar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizayar ƙasa a wurare da dama musamman a wannan jiha. To amma ga wannan dashe da aka yi tunda za a ci gaba dai insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan ainihin zaizayar da yake faruwa a cikin wannan jiha tamu.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu da sake bijiro da batun dashin itatuwa bayan shekaru 10 da aka dakatar sakamakon matsalan tsaro. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
Matsalar rashin aiwatar da hukunci da kuma take hakkin wanda ma ake tuhuma ko kuma zargi na kuwa cikin matsalolin da ke ƙara cunkoso a gidajen yari da kuma take hakkin ɗan adam. Daga kawo cikas wajen samar da nasarar tabbatar da daidaito a fannin shari'a wato Administration of Criminal Justice System. To sai dai kuma a wani sabon yunkuri na magance wannan matsalar ne ma ya sa kungiyar lauyoyi a Najeriya ta MBA tare da haɗin gwiwar hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council da mata korata wato kungiyar kasashen rannan Ingila European Union yunkurowa na ganin cewa an magance wannan matsalar. Kungiyoyin dai kan shirya tarukan bitane ga hukumomin da abin ya shafa tare ko da ba da kayayyakin aiki musamman ga 'yan sanda da sautari ake zarga da wuce gona da iri.
And they were trained some of the leads of the police towards implementation of this law. This statement taken home is meant to give effect to the administration of criminal justice law.
To wai koshin kulliya ma za ta biya kudin sabulu kuwa? Barista Abraham M. Ilyasu na kuwa cikin wanda suka gabatar da makala a wani taro masu rada tsaki da kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta shirya.
To wannan taro an yi shi ne an kawo civil society organizations ne a sensitizing ɗinsu a kan doka da aka yi sabo tun 2018. Amma har yanzu akwai abubuwa da suke cikin wannan dokan da ba iya anzartar ba domin wasu matsaloli da kuma rashin wayarwa da mutane kai.
Wannan sabon kuduri na tabbatar da aiwatar da doka abin da ake kira Administration of Criminal Justice doka ne da dusassan duniya ana amfani da su amma a mu kasashen masu tasowa abin na tafiyar hawainiya. Wasu na zargin kan cewa su kansu waɗanda ya kamata masu ruwa da tsaye kama daga hukumomin tsaro ba sa yin abin da ya kamata. Ku ya ku gani wannan lamari wannan na daga cikin dalilan da yasa abin baya aiwatuwa.
Akwai rashin fahimtar dokan daga wurin wasu waɗanda suke jami'an tsaro da ya kamata su yi amfani da dokan. amma ana hoɓasa a ga cewa an wayar musu da kai su ma tunda abu ne sabo zai ya dauki lokaci kamun kowa ya fahimci asalin yanda ba haka muke ci gaba da yunkurin wayarwa da kan hatta jami'an tsaro ma'aikatan kotu duk wanda yake dai da ruwa da tsaki a bangaren administration of criminal justice.
Ina wasu ba san yancin su ba ko kuma haƙoƙin su. Misali idan jami'in tsaro ya zo kama ni abinda ake kira arrest in lieu ko kuma haka kawai yanzu ya ce kama me kamata ni a matsayin dan ƙasa in tambaye shi na batun haƙina.
Akwai haƙoƙi da dama wanda ake zargi da yayi laifi yake da su. Misali idan an kama an mutum ya zo kama ka ka tambaye shi akan me zaka kama ni ya gaya maka laifin da kai. Na biyu lokacin da za a dauki jawabin ka idan har kai ka so ka ba da jawabin dole ne ya kasance akwai ko dan uwanka a gurin ko kuma akwai lauyanka wanda kake so ya kasance a gurin ko kuma akwai ma'aikacin legal aid council lauyoyi masu
tallafawa
na gwamnatin tarayya da kuma ko kuma kowane irin memba na civil society organization zai iya kasance a wurin domin ana tunanin su mutane ne waɗanda suke so su ga an yi wa mutane adalci.
Ita ko barista ko aboti tako ne tako ta bi nasara da za a iya samun muddin aka aiwatar da wannan doka musamman ta fuskacin baiwa mata damar ɗaukan beli da kuma wasu haƙoƙin shari'a.
Mata suna fuskantar cewa idan ka je ka tsaya wa wani beli ana hanawa za a ce doka bai bari ba, amma yanzu wannan sabon ta faɗa cewa mata za su iya suna nan faiwansu daidai da mazaje da inda akwai halin da ya sun bi wa'annan ka'idodin da an riga an bayar mace da duk ta ba da ta iya ta bi ka'idodin da aka bayar a hukunci za ta iya ta kafi beli.
Kamar me za ku kuwa da kan mata domin da alama mata ma ba su san da wannan ba?
Shi ne ake cewa kowa idan kuka koma al'umma sai a faɗakar da mata wurin kungiyoyi zamansu da wurare daban-daban sai a faɗakar da su a gaya musu don su sani.
Wai koya kungiyoyin fafutuka da kuma na addini ke ji ne da irin wannan yunkuri a yanzu?
Ni sunan Abdullahi Jidda Damare kuma yau na wakilci Muslim Council of Adamawa State. Kuma a gaskiya yau na ƙaru a wannan lokaci da muke ciki shine na fahimci yau akan cewa ba za a ɗauki wato statement koko bayani daga wajen wanda ake tuma a wurin shi ba tare da ɗaukan shi zuwa ɗakin da ake ɗaukan bayanai. Sannan na biyu kuma tilas ne ya kasance akwai na'urori da za a ɗauki bayanansa wanda idan aka gama ɗaukawa za a aika hukumar wato
shari'a
domin mahukunta su duba su tabbatar da cewa mutumin nan ba tilasta shi ya faɗa abin da ya faɗa din nan ba. Sannan haka zalika dole ne idan zai yi bayanin nan ya kasance ko akwai lawyer da ya yadda da shi ko dan uwansa da ya yadda da shi ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam ko kuma lauyoyi da suke
kamar Abdullahi Damare shi ma wani da ke rajin kare haƙƙin marasa galihu musamman mata da ƙananan yara ya ce dole a haɗa hannu domin kula take biyan kuɗin sabulu.
Sunana Saddam Muhammad Lawan
daga wacce kungiya?
Ya zo daga wannan kungiya wacce take kare haƙƙin waɗanda aka ci musu zarafi wato mata da kuma yara ƙanana wato Child Protection and Fair Learning Initiative ko kuma a masa hukunci wanda ya shafi irin na wanda Noe suka tanada.
Kaman kuwa a ɓangaren ku me kuke yi?
Dangane da mu ɓangaren mu kaman irin waɗanda aka ci musu zarafi waɗanda aka musu fiya ɗaya ko kuma irin waɗanda aka tauye musu haƙƙinsu CPPLI wato ƙungiya ce mai zaman kanta wanda take taimakawa waɗannan mutane ɗin da kuma dawo da su cikin hayyacinsu.
Sautari dai akan zargi jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da tare haƙƙin wanda ake tuhuma kuma don magance wannan nema yasa cikin kwanakin nan hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council da na ƙungiyar ƙasashen renon Ingila European Union a ƙarƙashin shirin tabbatar da adalci da yaƙi da cin hanci wato ROLAC suka tallafa wa sashen bincike na rundunar 'yan sanda wato CID da wasu sabbin na'urorin zamanin ɗaukan bayanai wato statement recording room. To koya 'yan sanda ke ji da irin wannan tallafi a yanzu DSP Sulemaya Angroje, kakakiyar na 'yan sanda a jihar Adamawa, ya yaba da wannan tallafi, amma kuma ya musanta zargin cewa 'yan sanda kan wuce gona da ido wajen daukan bayanai.
Farkon fari dai a rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa, muna matukar godiya da irin tallafawa wanda hukumar ROLAC, wanda aka fi sani da Rule of Law and Anti-Corruption Agencies, tare da haɗakan European Union, inda suka yi mana kokari suka gera mana ɗaki na ɗaukan jawabai haɗe da na'urori wanda zai tabbatar da adalci ga kowane bil'adam. Dama rundunar 'yan sanda suna da haƙƙi akan tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci a yayin da ake gudanar da bincike game da tuhuman da ake ma mutum. Sannan kuma wannan abu ne wanda ya zama abin alfahari ne, domin a yayin da ake gudanar da bincike zai ba da dama na ɗaya shi wanda ake tuhuma ya bada jawabansa cikin na'ura, ita masu gani suna kallonsa, sannan kuma masu ji suna iya ɗauka. Har ila yau an sake bada dama inda shi yan uwansa da kuma kamar lauyoyinsa su ma su kasance a wurin domin su ga yadda ake gudanar da wannan bincike, sannan kuma zai hana jami'an tsaro ɗaukan wasu matakai na musgunawa ko na cin mutunci ko kuma na yi musu irin alkawari na ƙarya, domin a samu ya faɗi abinda ba shi ya aikata ba. Illa iyaka dai za a iya aikata hakan ɗin domin a tabbatar da an yi ma kowa adalci bilhaƙi da gaskiya.
A kullum ma akan samu takun sakaliya a tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro da kuma jami'an shari'a. To wai ko me kungiyar 'yan jarida za ta yi dangane da wannan matsalar? Comrade Ishaka Dedan, da ke zama shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Adamawa, ya bayyana kokarin da kungiyar take yi.
Zai ce maka wallahi bai da hurumi yayi magana, sai dai ka dawo wurin commissioner ko kuma mai magana da yawun 'yan sanda. Haka ma in ka je inda ake kebe su masu laifi wanda ake ko kuma wanda ake zargi a gidan yari, zaka tabbatar cewa me yi maka magana kawai. Shi din ma da karan kansa ma shi babban su zai ga maka shi fa bai da hurumin magana sai daga Abuja. To ire-iren waɗannan ne kalubalen. Wata rana shi san sai ga su suna ga aikin su suke yi, mu kuma 'yan jarida doka ta ba mu, kuma bisa ga aikin mu ne dole al'umma suna jira daga gare mu su ji. Saboda haka mu ma bamu da lokaci, zamu duba gefe da zamu iya mu yi mu dauka mu tabbatar cewa mun dauki labarin nan ne ga inda kujirinmu ya bamu ko kuma doka ta bamu, domin mu yayata wannan labari kuma akwai gaskiya a ciki an tabbatar da yadda take. To mu ma haka zamu sai ga mun ci gaba. Wata rana sai ga wasu kuma ba su ji dadi ba, amma mu ma mun yi aikin mu ne. Saboda haka kungiyar 'yan jaridu gaskiya ba zama kawai take ba, amma muna tabbatar da cewa muna kawo hanyoyi ko da bamu samun ta da sauki, musamman ma ga su jami'an tsaro. Amma duk da haka gaskiya ba mu tsaya ba inda muke tsayawa. Kullum idan muka je ko da mun samu kalubale ba mu tsayawa a gwajen sai mun tabbatar da cewa mun samu cin gaba, mun yi ayyukanmu da doka ta bamu mu yi, mu za mu ci gaba da yin shi.
Kuma da menene fata shi ne Allah sa sauran jihohi su bi sau wajen aiwatar da wannan doka na Administration of Criminal Justice System ko a samu daidaito. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare da kuma bibiyar rahotannin wasanni da gidanmu da Amurka ke kawowa muku daga kowace kusurwan duniya domin jin daɗinku. A kullum muna murna idan kun kamo gidan rediyon nan. Wannan karo za ku ji cewa tagomashin ƙasar Najeriya a duniyar ta mola ya haura sama daga 31 zuwa 29 a faɗin duniya. a yayin da ita ce ta uku a nahiyar mu ta Afirka a jadawalin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ke bayarwa na kasashen da suka fice da kwarewa a fannin murza leda. Kamar yadda tsarin yake a hukumance, duk kasar da take cikin jerin kasashe daga 1 zuwa 30 tana cikin kasashen da ake cire musu hula da kuma girmamawa a fagen kwararrun yan wasan gwanaye na buga kwallon kafa. Na gayyato Malam Shehu Umar Saulawa, masani kuma mai bin diddigin harkar kwallon kafa, domin karin bayani game da wannan nasara da Najeriya ta samu.
To, ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA takan lissafta jadawalin kasashe waɗanda suka yi fice a gasar wannan ta maula a duniya baki ɗaya. Takan fidda su ne a kowane wata uku ko hakanan. To, a wannan karan Najeriya ta samu ta goma shi, saboda a jadawalin da ya gabata Najeriya tana mataki na 31. Abinda yake nufi kenan a cikin kasashe na duniya baki daya, Najeriya ita ce ta 31 a rukunin waɗanda suka fi kwarewa a duniya, kuma ita ce ta uku a Afirka, nahiyar Afirka. Da tana mataki na 31 a wancan jadawalin da FIFA ta yi, amma a wannan karan sabon jadawalin, sabon lalan da aka yi, sai Najeriya ta tashi daga mataki na 31 ta dawo mataki na 29, kuma
haura kenan.
Ta haura. Kuma wannan abin da yake nufi ce ta goma shi ne saboda me hankoran Najeriya shine cewa ta kasance cikin kasashe 30 na farko, kuma bata taba samun wannan matakin ba tun shekara ta 2013. Kaga yanzu kuma muna shekara ta 2020, shekaru 7 kenan Najeriya tana haurawa kan wannan rukunin kasashe 30 da suka kware. Sai dai a wannan karan ta gida dogo ta dawo a wannan a mataki na 29, kuma wannan ba karamin hubbasa bane, saboda abubuwa guda biyu. Ita FIFA din nan da kake ganin hukumar kwallon kafa ta duniya tana lissafta kasashen nan ne bisa kwarewar su akan gasar kwallon kafar, akan cewa sun buga wani wasan sada zumunci. In sun buga wasan sada zumunci a cikin wata daya ko wata biyu ko wata uku kafin a jadawalin, menene sakamakon wannan wasan sada zumuncin da suka yi? To, Najeriya ba ta yi wani wasan sada zumunci ba a watanni uku da aka yi wancan jadawalin da ya wuce. Wasan da Najeriya ta yi na baya wannan wanda ma ta fice shine wanda ta ce ya kasar Lesotho a nan Afirka, shi 4-2. Abinda yake nufi yanzu a Afirka ba duniya ba, Senegal ita ce a mataki na 1, sai Tunisia a mataki na 2, sai Najeriya a mataki na 3.
Abdulrahman Muhammad, wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jami'an lafiya kungiyar tarayyar Turai sun buƙaci mambobin su yau Alhamis da su ɗauki matakan da suka dace don kaucewa ɓarkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba, kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara. Lamarin da ya haifar da sanya matakan kulle a wasu sassan nahiyar. Akalla mutum miliyan 3 rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cuta a nahiyar da Burtaniya tun bayan barkewar annobar, a cewar cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka a tarayyar ta EU. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na ƙarshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson Dr. Paul Stoffels ya ce da manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. 'Yan Najeriya jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da jiyayen mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai, inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta 7 Kanal Ado Isa ya ce a ranar Lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan Kanal Dahir Bako da dakarunsa a kusa da Dambuwa, yankin da ke kudancin jihar Borno. A fafatawar da suka yi, Bako ya ji rauni sosai, kana sojojinsa uku sun mutu.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya na gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.